fuskara sane an yi kyan sifara sane almusu da babarin gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskara sane an yi kyan sifara sane almusu da babarin gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskara sane an yi kyan sifara sane almusu da babarin gani Rabbul kalaiki bai da waziri ko kini
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
assalamu alaikum mai saurare kuna sauraron wannan kasida wacce take dauke da siffofi na sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga bakin dan uwanku barhama adamu da manda magajin shirf rabi usman baba shugaban kungiyar jama'atu shuara al-islam wadda ya sayyid al-anam ta jihar gombe dan neman karin bayani ka buɗe buga lambar waya 08002548476 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
manzo abun abi mai haiba da kwarji
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
ai da sabayar da su a addinin gaba ya su lallai ba mu ja da su sai wanda in zai rasu hutar sa zai je ya gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin
sandani sannan ku isar da ni kun da he farin gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
shauji jani jawari shauji liyuci gari arabara mashairi maulana na bola arba don ku ba babu ni
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin
suwa ikhlasi da takawa basira tai ta karuwa tsayar ne ban da faduwa duk juyi na zamani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
dan wala ku saurari
alƙara lafiya
baka sudi na shi'iri sifar sayyidul bashari cikin wanga shi'iri na ke so zan yi bayani
maza maza don kuzo muje
gaba laushin saba kunji ba auduga ba ta kan shi ba bakin sa bai kadan ba Allah ya samu gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
kashin dogo ne kuje argadan bayan sa ya je ya kanta je da mataji kashi na sahibi taji yana yin magani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
sanan fuskar sayyidul wara rawun ta gamu don wara hasken ta ka tattara wane shamsu da kamara hasken ta ka gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
sali ta ke take biya sali ruwan sama na zuba dalilin fuskar mamuni
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin gani
koshin sa da fadi yake ma'ana yalwace yake sannan daidai ce yake bayan da makusa take koshin ta hamaddani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye
shin girar ya kawarara in kaga mai irin girar sai ka kawo mu gani
maza maza don kuzo muje mu yi kallon fuskar sanye an yi kyan sifar sanye ai musu don babarin
sannan ga ta warware kira ta kakan Husaini
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
don mun sauko kan idan kyakkyawa ne ga ado kan idan ya fi gwargwado da idan waza ai gwado ku ta yan duba an gani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da
ke gumfarin fare ta sai yake wane madara yadda yake gumfagin ko yadda yake yayi baki da ka gani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
cikin farin ido na sa har wani ado aka yi masa launin kore aka sa cikin bakin ku an disa launin gwala da ka gani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani
shan gani jiyo mani har Allah yake gani baka na ka baka Husaini
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
har yanzu dai bace idan duk nisan da awazan da ado bi bangaren zai gano shi tangaran kuma bai kwansa ku sani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani
ke tsaye tsaranci yake ba ma jina ta tazin yake gwanin shawa sai ka gani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
kuma tun sayyidul anam sun cicika turum turum bai da fa su yayi zugun ganin su zuci ta daram dan kyawo yake wani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani
su ba faɗi ma ba su yi ba sukewa ba su yi ba laban da mu Husaini
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
abuwaran sa kwajerar su ba su ture ba sun ci kuskuwarwara suke ajera ɗas kama da ƙanƙara suke tas abuwaran ɗan adanani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani
su faɗi abu da ba ba ƙanana ke ta suke ba daidai abun aya ba suke kunnan sai dulkauni
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
ya sai dan fil jamalati fil kalki wal kamalati surati wal iqamati akalakin latifati wa fawqa kulli insani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani safar sani ai mai da babarin gani
nan ne zana dakata wayayyo ka ambata barahama ne ya tsarat ya rubuta ya karanta magajin dan Usmani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani ai mai da babarin gani
maza maza don ku zo ku je mai kallon fuskar sani ai ke safar sani al-Mustafa barin gani
Kalambu
karasane, ai kyo zibarasane, almusu da babarin gani.